Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 18 ga watan Yuni na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yaba da shawarar da hukumar tarayyar Turai ta bayar na baiwa Ukraine a matsayin ƴar takarar shiga kungiyar tarayyar Turai. Yayin da shugaban Russia Vladimir Putin ya caccaki kasashen yammacin duniya. Yayi watsi da takunkumin da aka kakabawa Moscow a matsayin wauta, kuma ya ce ba shi da wata matsala da Ukraine ta shiga tarayyar Turai. Putin yayi magana jiya Juma'a a taron tattalin arziki na ƙasa da ƙasa a St. Petersburg, inda ya zargi kasashen yammacin duniya da girman kai na mulkin mallaka da kokarin murƙushe Russia da takunkumi. Putin ya ce za a ci gaba da gudanar da ayyukan soja na musamman a Ukraine, kuma ya jaddada ikon Russia da ƙarfinta a lokacin da ake fuskantar abin da ya kira kiyayyar kasashen yamma. Ya ce Amurka na kokarin sauye tarihi, kuma ya zargi kasashen yamma da rura wutar kyamar Russia da kuma jirge sojojin da aka yi a yankin Ukraine. Jiya Juma'a, wata hukumar da ke yaki da safarar kudade ba bisa ka'ida ba, ta ce Pakistan ta kammala shirinta kan shirin aiwatar da bukatar kasashen duniya don magance gazawar da ta daƙile safarar kudaden kungiyoyin ƴan ta'adda. Hukumar da ke kula da harkokin kudade ta Paris, TAFT a takaice, a cikin shekarar 2018 ta sanya kasar da ke kudancin Asiya cikin jerin launin toka, nau'in kasashe masu rauni, kuma Pakistan ta amince da yin aiki tare da hukumar don magance matsalar. Shiga wannan matsayi na sanya kasashen waje su yi taka tsantsan game da saka hannun jari a Pakistan, wadda ke cikin matsalolin tattalin arziki da rashin iya biyan bashin da ake binta. Labaran duniyar da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a ne aka yi jana'izar masu bauta 22 da aka kashe lokacin da 'yan bindiga suka afka majami'ar Katolika da ke garin Owo a jihar Ondo ta Najeriya. Wakilin Hassan Umar Tambuwal ya zanta da wani hadimin gwamnan Ondo kan jana'izar.
Ce makabarta ce akai musu wannan jana'iza?
Eh, na filin Catholic ne akai musu jana'iza da shi, an aka musu jana'iza filin Catholic.
A cikin gari Owo?
Eh, a cikin gari Owo.
Kuma dawa-dawa na halarci wannan jana'izar?
Eh, akwai manyan mutane suka zo daga cikin kasashen Yarbawa, ma da su sarakuna da manyan mutane suka zo. Ba shi dukkan Najeriya ba jama'a, jama'a da ma sun zo, kuma manyan mutane suka zo sosai. Akwai su sarakuna, akwai su wasu gwamnoni. Kama da ke kwanaki ba gwamnoni sun ga sun je sun yi da taziya.
Kamar ƴan uwan waɗannan da aka yi wa jana'iza yau, me suke cewa?
To, kafin zan kuwa da bai daɗi da abin da ya faru ba, kuma ana ta musu addu'a koke-koke ko kayan yawa da ana ta ba su hankuri da bai da abin da ya faru da fata kuma irin su da ke faruwa ba, ba wanda su ba kuri a Najeriya.
Masu sa ido kan kare haƙƙin bil'adama da lauyoyin al'ummar Masai na matsawa gwamnatin Tanzania lamba da ta dakatar da shirin korar dubun dubatar 'yan asalin yankin daga yankin kakanninsu da ke gabashin dajin Serengeti. A makon da ya gabata ne wani ƙazamin faɗa ya ɓarke bayan da masu sa ido na gwamnati da jami'an tsaro suka fara shata fili ne faɗin murabba'in kilomita 1,500 da Tanzania za ta miƙa wani kamfani da ke haɗaɗɗiyar daular Larabawa don sarrafa shi ya zama wurin ajiyar namun daji da ake biya a yi farauta. Yankin ya kunshi hanyoyin ƙaura na dabbobin daji da suke yi a duk shekara. Rikicin na ranar 10 ga watan Yuni ya faru ne a Loliondo, wani yanki ne yankin Gorongoro, inda faifan bidiyo ke nuni da cewa ƙalla Masai da dama ne suka taru.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
A Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma ta shi lafiya
lafiya kalau alheri ya gurin naku
lafiya lau ya New York ya ya wannan yanayi kuma
wallahi alhamdulillah mun goje sai dai gaskiya adashin zafi
adashin zafi
adashin
zafi kuma corona tana ta ƙara kundo kai ana kendan duri ana fama da corona Allah ya yaye mana waɗannan
mutane amin summa amin amin summa amin
to baba me ya dauki hankalinka harkokin Amurka wannan mako
eh to babban abin nan batu da ya dauke mu hankali shine kin san abin nan hukumomin Amurka sun dage batun tilasta nuna ainihin takaddan corona idan kana so kai tafiya ka shigo nan America ko kana so ka fita yanzu an dauke wannan abin ba a bukata yanda da farko lalle sai ka nuna kafin ka shigo America sannan kuma sai ka nuna kafin ka fita to yanzu an dage wannan abubuwa don haka mutun na da hurumi idan kana da visa da kake so ka shigo America ba ka da bukatar wannan abin takaddan coronavirus da kake ko kuma shaida na coronavirus yanzu an dage wannan abu
shaidan cewa ba ka dauke da ita amma dai ana kara jaddada abinda suke nema shine a tabbatar da cewa kai rigakafin nan ka kammala
haka yake
eh mudda kana ka kammala rigakafi shikenan ba ba
shikenan kawai ba wannan abin da ake da bukata kuma
to Allah ya yi mana
amin suma amin
to baba kamar yadda muka saba bari mu bude babin nan da nika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan Alhaji Hamajoda Fari Gombe da na barista Sajo Muhammad domin daurin auren ƴaƴansu da za a yi a Mansur Imam da ake kira Imam Hamajoda Fari da amaryarsa Aisha Sajo Muhammad waɗanda za a ɗaurawa auren ranar 26 ga wannan wata da ƙarfe 1:30 na rana a masallacin An-Nur da ke titin Ahmadu Bello a Wusetu babban birnin tarayya Abuja za kuma a yi liyafa a wani wuri da ake kira Class Park wani dandalin liyafa da ke Class Park
yake birnin Abuja.
Yawa wanda yana kan titin Kasim Ibrahim a Maitama.
Shi ma
ita kuma liyafa za a yi ta da karfe 2 da rabi ne na rana. To Allah
ya yafa ce ta musamman ce.
A ta musamman ce baba. Allah ya sa kar wani ya je a ce ba shi da takardar gayyata.
Gaskiya. Ki sai akwai masu cewa wai a America ne ake cewa an ba da gayyatan mutum 100 amma mutum 80 sun je, amma Africa an ba da gayyatan mutum 100 mutum 200 sun je.
A'a ai a Africa ma ba kaiwa kawai a radio zaka je kai sanar da aure duk kowa ya
zo.
Sai a Africa dai kawai sai kasar Kamaru in ka gayyaci mutane ka tabbata ka shirya. Dan ba za su je su kawai ba basu cikin su bai nuna musu an yi biki ba.
Dan kware ba su gaji a kasa ba.
Kamaru ba haka. Amma dai ni na san ban san yanda ake ba a Ghana, amma a Nigeria a talabijin da radio za a je a sanar da aure.
A Ghana ma haka abun haka lamari yake.
Kawai
idan ka je an ba da sanarwa shikenan. Ka hallara ka je ka ji ka taro kai.
Ai nan saboda ana bisa ga yawan jama'a da ka tara bisa ga abin da aljihun ka zai gaya maka. Saboda haka ko gurasan nan ke ana kirga ana yinta ne bisa ga yawan mutanen da ka gayyata.
Saboda
haka dole ka rika sara kada duba bakin gatari.
Bakin gatari ka dauko maka kan rigima.
Haka to baba bari mu ci gaba da mika gaisuwar ta'aziya zuwa ga Shehu Abdullahi Jegebe Turakin Jegebe domin rasuwar kanansa Alhaji Umar Abdullahi mai Kano Jegebe, wanda kafin rasuwarsa shi ne shugaban makarantar babbar sakandare ta Jegebe, ya kuma rasu ne ranar Litinin a gusauto. Allah ya ji kan rai, Allah ya sa ya huta, Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen.
Amin kuma amin.
Muna mika gaisuwar ta'aziya ga Kadi Adudu da Ango da Liman Atiye sakamakon rasuwar Shaibu dan dawa mai taguwa. A gaisuwa daga Malam Sa'idu direban Sonet a Binnin Yamai, Allah ya sa ya huta, Allah kuma ya ba dangi duka jimirin wannan rashi.
Amin kuma amin. To kamar yadda ake fada wai ana bisa wani sannan kuma ana rada sunan wani. Bari mu mika sakon gaisuwa na taya murna zuwa ga Alhaji Abdulrazak Abubakar Sarkin Baranda da amaryansa Mahadiza na karuwar ya mace da suka samu wanda aka yi wa suna Amina. To Allah ya raya Amina kuma ya ba mamar Amina Mahadiza lafiya kana ya sarewa Alhaji Abdulrazak abin Dubai iyali. To sai kuma sakon taya murna zuwa ga mai girma Yariman Sangaru Bajoga Alhaji Adamu Muhammad na daurin auren ƴaƴansa guda biyu maza wanda za a daura a yau Asabar 18 ga watan Yuni shekarar 2022 da misalin karfe 10:11 na wannan safiyar a cikin garin Bajoga. Kuma ana sauraron masu girma Sarkin Funakayi da shugaban karamin hukumar Funakayi su ne za su karbi wannan auren. Sako daga Alhaji Haruna Bibi Waitar Masuwa da Alhaji Sule na Yashi Turakin Sangaru Bajoga. To Allah ya sa an yi adace kuma Allah ba da zaman lafiya.
Amin summa amin. Mika gaisuwar fata alheri da bangajiya ga ɗan ƙungiyar muryar talaka da suka kammala babban taron su na ƙasa gaisuwa a bari ya huce zuwa ga shugaban kungiyar muryar talaka na kasa Zaidu Bala kofar sabuwa binnin kebi da kakakin kungiyar na kasa Comrade Umar Gida Dugumi da jami'in bincike na daya Ali Rafkana Gashiwa sai jami'in bincike na biyu Abdullahi Balaraba Sokoto da jami'in kula da jin dadin yan kungiya Comrade Abdul Wahab Haladu Zarmahinna Allah ya sa hinnan nan na fade shi daidai da shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Yobe Salisu Armayau Nguru sai kuma shugaban na reshen jihar Jigawa Abdullahi Shaibu Kwalam da shugaban na reshen jihar Taraba Muhammad Mairariya Garba Shedi sai shugaban na reshen jihar Zamfara Hafizu Balarabe Gusau da shugaban kungiyar reshen jihar Kano Balarabe Yusuf Babale Gajida sai gaisuwa ga mai girma Kanwan Katsina hakimin ketare Alhaji Usman Bello Kankara MNI da babban Chief Jojin jihar Katsina mai shari'a Musa Danladi Abubakar da mai girma gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Masari da duk waɗanda suka halarci taron kungiyar muryar talaka na ƙasa karo na 11 da aka gudanar a jihar Katsina ranar Asabar da ta gabata gaisuwa ta musamman daga Comrade Bashir Dauda sabuwar unguwa Katsina babban sakataren kungiyar muryar talaka na ƙasa to Allah ya nuna mana ta badin badada Allah kuma ya sa dukan waɗanda suka halarci wannan taro sun isa gida lafiya to sai kuma gaisuwa fata alheri ga Hamidu Kalalaguwa da Usman Kasim Kiringim na Arewa daga jihar da Magaram a jamhuriyar Niger wanda yake shi kuma yana mika gaisuwa ne ga abokansa Ibrahim Yakubu Kiringim da magaji soji da Abari Abdullahi sai Malam Garba da Mustafa Mai Shago da Lawal bin Hambali dan Sulba Sokoto da Yusuf Haruna Kariya Niger sai kuma kashe ki gaida mahaifinsa Malam Kasim a jamhuriyar Niger da fatan sun tashi lafiya gaisuwa a bari ya huce ta Alhaji Muktar Mai Shago da wakin basa binnin gwari jihar Kaduna a zuwa ga Muhammad Ahmed Usman Tungan Makiri da Alhaji Abdulrahman Ubali limamin garin dawakin basa sai Alhaji Abdulkarim da Ladiman Daji dawakin basa da Alhaji Sani Baban Baki dawakin basa sai Sale 77 dawakin basa da Malam Radiu Assalamu Alaikum mai wanki da guga dawakin basa sai sakatare Idris Kano Nasarawa ta Kudu da Alhaji Zaidu Umar Nasarawa ta Kudu da Alhaji Dahiru Nasarawa ta Kudu da Hajiya Dada Mantari Mai Shago daga ƙarshe na gaida Khadija Jafar Umma Salma da Muhammadu Muktar yaran Muhammad Ahmed Usman Tungon Makeri jihar Niger da fatar an tashi lafiya
amin summa amin to bari mu fara gaisuwar sada zumunci da bari ya wuce da Hajiya Kande na unguwar Mamobi a birnin Accra da fatan ta tashi lafiya sai kuma sako daga Ahmadu manaja Bauchi daga Bauchi anguwar Karofin Madaki zuwa ga sashen Hausa na gidan Radio VOA yace gaisuwa da fatan alheri zuwa ga sarkin motar sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lame a unguwar Karofin Madaki a gidan sarkin yakin Bauchi da uban doman Bauchi Alhaji Nasiru Mu'azu dake unguwar Bakaro a birnin Bauchi sai kuma Hajiya Halima Yari a gidan Yari Bauchi dake kan titin Bakaro a garin Bauchi da Hajira Gidado wato yar Fulani dake unguwar Federal Low Cost masallacin Isa Alifantami a garin Bauchi da Dujuman Bauchi na farko Honorable Bashir Yakubu Lame mai neman kujerar dan majalisar dokoki na jihar Bauchi a mazabar Lame a karaman hukumar Toro a jihar Bauchi sai kuma Malama Husaina Balajoni wanda aka fi sani da Baban Hajjalu dake anguwar Zanuwa a gidan Balajoni a birnin Bauchi da Alhaji Balajoni wanda ke babban kasuwar Modalawan Alliance Entire a Bauchi a ƙarshe sai Malam Baba Isa malamin makaranta Ibn Abbas wanda ke gidan bari-bari a unguwar kofar ran a garin Bauchi da fatan sun tashi lafiya
to baba kamar yadda muke fada kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka To bari mu dire da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Mamman Salisu Kauren Namo da baban Abdul Samad wanda yake gaida da mai martaba sarkin Kiyawan Kauren Namo da Allah ya sa Kiyawan din na haka ne Malam Sanusi Muhammad Ahmed Asha da maluman to Allah ya sa wannan ko malamai yake so ya ce da
yake go maluman
maluman Kauren Namo da ko wannan ko malamai ne ko maluma ne kila wani na sarauta ne ban sani ba kuma yake
misalin
shari'a na jihar Zamfara Barista Junaidu Aminu daga Ladiman Kaura Alhaji Labaran Ya'o sai Alhaji Sanusi Walin Kaura da Honorable Hafizu Balarabe Gusau sai Injiniya Sanusi Nasiru Ruwaya Baban Afan da Honorable Ubaidulla Yahaya Kaura Director Zafa da Falalu Aminu mai kujera da Carbit bayan MTD Kaura Namuda sai Abdullahi mai shayi bakin kasuwa da Malam Ahmed Telan Dayu bakin kasuwa sai Malami Kura garin Sarkin Noma jihar Yobe da daukacin ƴaƴan kungiyar murya talakareshin jihar Zamfara da fatan suna cikin koshin lafiya amin to da fatar an tashi
lafiya amin so amin amin
yau labarin da zan baka labarin waɗansu ne sarakan ƙarya bari ba su inkiya in ce sarkin ƙarya na Ghana da kuma na Niger
to gaskiya
to bari mu ga a cikin su da ɗan Ghana nan da ɗan Niger baba wane ne ya fi shantalawa
to bari mu ji yadda aka kare
to baba bari mu fara da wata rana ne wani dan Ghana ko yana da bakin hanya
na'am
ya hango wani dan jamhuriyar Niger zai wuce
to
yana rike da leda cefane yana kuka
sai
sharotan nan wanda da ba inkiya dan Ghana ba
na'am
da ya ga mai kukan nan sai dube shi yace kai malam malam lafiya
eh
tafiya kana kuka sai mutumin yace wallahi yau aka haife ni yace wallahi yau aka haife ni
kai
ina zuwa duniya sai aka aike ni sai yace fa dai akan ayyuma bakin da za su zo barka abinci bakin da za su zo barka har wani za a kaji ne zai zo kwanye a kai fusa to wai shi ke nan yana kan tafiya yana kan tafiya har ya kai shekara 25
ya kai kasuwa
amma ya sunanka sai mishi
zukota ko shi dan Ghana shi dan Niger kenan barin ce dan Niger
eh haka
zukota sai shi kenan sai dan Ghana yace mishi to zo na nan
eh
tukunna saboda nima gidanmu ne dauda shine aka yi mun gammo aka ce dauko shi nan kawo shi nan gurin wanki a wanki
gidan nazu
to idan gidan nazu
to
sai da aka gafa wanki ya bushe to sai kafa sai su tafi tare kila hanyar gidan su daya
na'am
sai dan ne dare zauna yana zaune sai a ce zuciya ce sai ce yau naga abun mamaki sai dan ne sai mishi ya
ce me ke faruwa
wai sai ce mishi wai yana tafiya ne akan hanya sai aka yi hatsarin mota
to
da aka yi hatsarin mota sai hatsarin mota nan yayi muni kan wani tsinke
kai
gaggar jiki daban aka nemi kan mutumin nan aka rasa sai shikenan sai aka je aka yi gaggar jikin shi takulkuli
eh
so ana yi gaggar jikin takulkuli sai aka ji kai can gefe
da ta dariya
sai dan Ghana ya ce aha dan ma wannan wannan ma babu mamaki bane ya ce to ai shi yana tafiya kenan zai to kawo wanki gidan nan sai ya hango jirgin sama ya makare a sama a tsaki a sararin sama yana kan hanya da gammar gida akan shi sai ga jirgin sama ya makare ya kasa gaba ya kasa baya an yi matukan jirgin sama sun yi su tuka su yi gaba
abu ya makale
wai sai da aka ta dubawa sai aka ga aka leka karkashin jirgin nan sai aka ga a ce wai jaririn sauro ne ya rike tayar ya hada ta motsawa
kai
baba dan Ghana nan da dan Niger din nan ba da dan Nigeria a cikin wannan karan
eh kware kwa ba shi ciki amma ina kyautata miki zato wanda zai iya raba gaddama shi ne wanda dai mai inkiya dan Nigeria shi ne zai bada shi wannan
a cikin dan Ghana nan dan Niger nan baba wane ne ya fi shan talata
kware kwa ai shi ne dan ce miki za mu samu dan Nigeria da zai magance saboda idan ka samu masu ƙarya du sai an samu gagarumi shi zai iya tantancewa ya gane waje
ya yanke hukunci saboda a tana su ɗaya ko
yawwa tafiyar su ɗaya
ai da ka yi tafi
Baba Yakubu Bakeri.
Ba dan Ghana ba. Alheri ke muku fata alheri da kuma fatan Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Dan kama to bayan rigima kuma dan kama to bayi. La ilaha illallah.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawu lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya
sauka ma sauka oh. Dan kamar diya danne ba abin da idan ne